sabiyar shirin lashe gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na shekara 2018 wanda ya wakana a can ƙasar Rasha bayan ta doke ƙasar Croatia da ƙwallo 4-2 a wasan ƙarshe. Wannan shi ne karo na biyu da ƙasar ta ɗauka, inda Dragon ta ɗauka tun shekaru 20 da suka gabata wanda aka yi a can ƙasar ta a shekara ta 1998. Jimillar ƙwallaye da aka jefa a wannan gasa ta bana kuwa an jefa ƙwallaye guda 169, yayin da aka samu katin gargadi guda 219, an samu jan kati na kora a fili guda 4. Sai kuma ƙasar da ta fi jefa ƙwallaye a wannan wasa ita ce ƙasar Belgium, inda ta jefa ƙwallaye guda 16 a cikin 169. Dan wasa mai tsaron baya ko mai tsaron raga na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Belgium coaches shine dan wasan da ya fi tsara ƙwallaye, wanda aka ba shi kyautar gwarzon dan wasa mai tsaron raga na gasar, inda ya tsara ƙwallaye guda 27. Dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa kuma captain a kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar England Harry Kane shine dan wasan da ya fi tsara ƙwallaye a gasar, wanda ya samu kyautar golden boot inda yake da ƙwallo 6. Sai dan wasan ƙwallon duniya na wannan gasa wato Luka Modric, wanda aka ba shi golden boot. Akwai dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Belgium na wasan tsakiyar su na Eden Hazard, wanda ya shi ne ya rufa masa baya. Sai kuma dan wasan gaba na kungiyar ƙwallon ƙafa ta France Antoine Griezmann, wanda ya zama wani matsayi na uku. Matashin dan wasa kuwa da aka zaba a wannan wasan shi ne Kylian Mbappe daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa, wanda ya zo wannan gasa a ƙaramin shekaru 19. Haka kuma kamar yadda muka bayyana, a yanzu ana ci gaba da fafatawa wajen saye da sayarwa ƴan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya, inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za ta biya zunzurutun kuɗi har son miliyan 200 in har tana buƙatar sayan ɗan wasan gaba na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Eden Hazard mai shekaru 27 da haihuwa, inji kungiyar ta Chelsea. Har ila yau kungiyar Chelsea tana zaurin ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Lazio mai suna Milinkovic Savic mai shekara 28 da haihuwa a cikin wannan kakan wasa. Ana alaƙa ta ɗan wasan da ya koma kungiyar Manchester United. Ita kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool tana zaurin ɗan wasan mai tsaron raga ne na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Jesper da shekaru 29 da haihuwa. Ɗan wasan baya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Lucas Shaw da shekara 23 da haihuwa ya buƙaci gwalin kungiyar a matsayin kyauta, wato free agent, in har ba a bayyana matsayinsa a kungiyar ba, kasanto yana bukata ya zamo cikin tawagan manyan ƴan wasa na kungiyar. Ita kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton da Tottenham da kwalata ta Chelsea sun jera sahu guda wajen zawarcin ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Boca Juniors mai suna Wilmar Barrios ɗan shekara 24 da haihuwa. Everton tana zawarcin ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Espanyol David Lopez ɗan shekara 28 da haihuwa, wanda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Betis da Valencia ke sha'awar saya. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo, ya huta lafiya.